Hello.
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 Salam, ina istelin.
Mali da mata mali.
Mali ta?
Ya mata mali tuwe
tuwe.
Eh?
Telewi.
Telewi.
Eh.
Mala gajid.
Tele win tabadata battin bashanana badafa mu dande sani badasu ta kane na ka laptop silki karshi kuma shan cardi karshe na gadi bashanar gicu dande
eh yone bin ratte ma karam
eh urji sagal sadde ta mi sharqi ta yettani dawaltani la kosha to korani gal moitu la kosha sadira gemi kan jetti jirti gafi devin jira carra ke sayala ka jirjira sannin lamin ke ta kafe tan filattane guta battan bada su ta kanni nargatu dandeishin
ayyo
ayyo ayyo ayyo yero gari sinata